Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da yau ranar Asabar 2 ga watan Disamba shekara ta 2017. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. A jiya Juma'a ne tsohon mai bayar shugaban Amurka Donald Trump shawara kan tsaro Michael Flynn ya amsa laifin ƙarya ga jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka, kuma ya amince bayar da haɗin kai ga masu bincike kan katsalandan ɗin Rasha a zaben Amurka na shekara ta 2016. Da kuma yiwuwar haɗa kai tsakanin kwamitin kamfen ɗin Trump da Rasha. Bayan da ya bayyana gaban kotun tarayya wadda take cike makil a birnin Washington, Flynn mai shekaru 59 da haihuwa kuma tsohon janar ɗin soja mai ritaya, wanda ya ajiye aikinsa 'yan makonni da farawa a fadar White House, ya amsa laifi guda da ake tuhumarsa na yin ƙarya ga jami'an FBI a kan wasu tattaunawa da ya da jakadan ƙasar Rasha na wancan lokacin, Sergey Kislyak, jim kaɗan bayan kammala zaben shugaban ƙasa. Hukuncin tuhumar da ake ma Flynn kan kai har shekaru 5 a kurkuku, amma bisa ga tsarin hukuncin ɗaurin Amurka ana iya ƙyale shi ko a ɗaure shi har zuwa wata 6. Amma masu gurfanar da ƙaran sun ce za su iya neman a rage masa lokaci idan Flynn ɗin ya ba da haɗin kai wajen ba su muhimman bayanan da za su taimaka wajen binciken da suke, wanda mai bincike na musamman Robert Mueller ke jagoranta. Yanzu haka dai ba a sanar da ranar da za a yanke masa hukuncin ba. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaba Trump ya bayyana rahotannin da ke cewa yana ƙoƙarin tilastawa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ajiye aikinsa a matsayin labaran bogi. Jiya Juma'a, shugaba Trump ya kafe a shafinsa na Twitter yana mai cewa, kafofin yaɗa labarai na cewa na kori Rex Tillerson ko yana kan hanyarsa ta barin aiki. Labaran bogi. Ba zai bar aikinsa ba, kuma yayin da mukan samu rashin daidaito kan wasu batutuwa, ni ne mai yanke hukuncin ƙarshe. Muna aiki tare kuma Amurka ta dawo da mutuncinta. Ranar Alhamis ɗin ta gabata ne kafofin yaɗa labarai suka rawaito wani babban jami'in gwamnati na cewa cikin 'yan makonni masu zuwa shugaban ƙasa zai iya maye gurbin Tillerson da shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA, Director Mike Pompeo. Sai dai baki ɗaya fadar White House da ma'aikatar harkokin wajen sun musanta wannan rahoto. To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla sojojin Somalia 2 da 'yan bindiga 12 ne aka kashe jiya Juma'a, lokacin da mayakan ƙungiyar Al-Shabaab suka kai wa jerin gwanon motocin jami'an tsaro hari a yankin tsakiyar ƙasar Somalia, a cewar wani babban jami'in yankin. 'Yan bindigar sun kai harin kwantan ɓauna ga jerin gwanon motocin jami'an tsaro da ke ɗauke da gwamnan Hiran, Ali Jait Usman, da kuma wasu manyan jami'an soja kusa da ƙauyen Hes da ke da tazarar kilomita 80 arewa maso yammacin birnin Baledwin. Da yake magana da sashen Somaliyanci na murya Amurka, kwamandan sojojin tarayya a yankin, Janar Ahmed Muhammad, ya ce mun kashe mayakansu 12, mun kuma rasa sojojinmu 2. Ya ce gwamna da sauran jami'an soja da ke wannan tafiya babu abin da ya same su, kuma sun ci gaba da yin tafiyarsu. Gwamnatin ƙasar Habasha ta ce za ta rufe baki ɗaya sansanonin 'yan gudun hijira 27 da ke ƙasa cikin shekaru 10 masu zuwa, kuma za ta tsugunar da mutane zuwa cikin al'umma. Ƙasa ɗaya ce kawai Afirka ta fi ƙasar Habasha yawan 'yan gudun hijira, a cewar hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Sama da 'yan gudun hijira 850,000 daga Sudan ta Kudu da Somalia da Yamal da kuma Eritrea ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Habasha ke kula da su. A cikin watan Satumba shekara ta 2016, shugabannin ƙasashen Turai suka alƙawarin samar da ayyukan yi ga 'yan gudun hijirar ƙasashen Afirka na yankin Sahara da zammar rage kurar bakin haure zuwa kasashen Turai. An baiwa Habasha tabbacin samar mata da tallafin dala miliyan 500 da kuma bashi daga bankunan zuba jari na Turai a madadin barin ƴan gudun hijiran su yi aiki. Daga ƙarshe matar ɗalibin jami'ar Princeton, Shi Wang, wanda yanzu haka ke gidan kurkuku a birnin Tehran kan laifukan da suka shafi leƙen asiri a lokacin da yake binciken sa na makaranta a Iran, ta yi kira ga shugaban Amurka Donald Trump da ya sa baki kan maganar mijinta, tana mai cewa ta dogara ga Allah, ta dogara ga Fadar White House. A wata hira da sashen Mandarin na muryar Amurka ya yi da matar Wang, ta ce na gode duk wasu hanyoyi, amma daga ƙarshe a bayyane yake dole ne sai Fadar White House ta saka hannu akan wannan magana.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shike ka wadda rabon wani.
Ga malami da Allah mai kuma yake karatu, sabarin karatu da malami da allomiyo yake karatu, sabarin karatu da malami da allomiyo mai yake karatu.
Shatima Mansur da wani waka ta
Malami da Allo.
Malami.
Kai, wai Allah ma habiwa.
Eh, shi sai da Allo yake karatu saboda tsabar kwarewa.
Eh, to yanzu kai kuma Alhaji Iro gangar ka biyu ko ko microphone ɗinka biyu.
A to da guda ɗaya dai nake yanzu tukunna.
Sai gaskiya
ban kai ga irin wannan kwarewar ba tukunna.
Ba ka ga sai rangaji nake ba?
To
alhamdulillah.
Shatima Mansur kenan da wannan waka ta musamman Shatiman mawaka wanda wato Shehun Barno da kansa ya nada shi a zaman Shatiman mawaka da wannan waka.
Ai bayan da za a kace wannan ba daga Sudan ya bullo ba irin sawun Sudan din nan.
Eh to kada akwai kashin gaskiya za a ce a cikin abin nan naka saboda ya zauna a kasar Sudan din ya girma a can.
Harshen shi a kare
ya koyi waka kuma ya zo ya koyar da kansa dan ce kuma ya zo yana yi haka.
To alhamdulillah Allah ya sanya alheri.
Shatima Mansur muke ji da wannan waka yau muna Barno amma bismillah ta ina za mu faru.
To bari mu fara da sakon gaisuwar musamman na fatan alheri na a bari ya huce zuwa ga sarkin Baduko da kuma Alhaji Shehu Tijjani Hakimin Kakuri sai kuma Alhaji Dr. Muhammad Sani Bello mai nan zazzauyau na shiga masarauta ne
haka.
Sannan kuma muka leka a Kaduna hukuma Alhaji akwai Alhaji Yunusa Makarfi wanda ya ma ce akwai wani labari da ya bani yace in na shigo in taya bakin sa kayan arbakin sa a ci albasa
a ci albasa
fada da yake aminin yayana ne yace labarin ya fito suna ta yin shi da yayana ne lokacin
haka.
To ina muna gaida shi gaiso fata alheri shi ma sai kuma Alhaji Mustafa wanda yake manager ne kusan a wani company da ake kira Kent a Kaduna a Murtala Square sai mu ce to da fatan za a ci gaba da kasancewa da abari ya huce. To sai gaiso fata alheri mu leka zuwa ga shafin mu na majalisar abari ya huce na shafin Facebook inda zamu fara da Sha'aibu S Fada da kuma da Tijo Magama sai Munira A Zango da Adamu Bala da kuma Musa Muhammad da Jibrin Nasir Yakub Kamri sai kuma gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga Laminu Jafaru da Muntari Magaji da Sama'ila Namira da kuma Abubakar Yahaya sai Yakub Umita ko Umita Yakub cikin biyu dai haka aka juye suna sai Musa Hadarin Asuba da Magaran sai kuma Sani M Musa sai kuma Sanusi M Umar da Hassan Manu Musa sai Abdul Shakur Mustafa da Muhammad Muktar da kuma Nasir Abdul Karim Karowa da Bitam Toranke. Allah ya sana fada daidai sai kuma gaisuwar fatan alherin dai na abari ya huce zuwa ga Mustafa Yusuf Musa da Samir Gayawa sai Nasiru Labaran Jaja da Bukar Zanna da Muhammad Aminu Adamu sai Mudassir Haruna da Balajido da kuma Abdullahi Musa. Gaisuwar fata alheri na abari ya huce daga karshe zan mika zuwa ga Hafsat Kalaba Hafsi sai kuma Awal Usaina Musa to ina ga uzu ka san lokaci sai juya to sai kuma Usman Sula Hadeja da kuma Mahad bin Ibrahim sai Kabir Sani da kuma Sale Labo da Isa Mika Ilu da Faisal Altarabi sai Sani A Galadima da Joseph Zakari daga karshe rufe da Muhammad Yahaya dan Samunaka da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji
haka yake. To ga dimbin gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka nan zuwa ga masu sauraron mu mai nasara Nasarawa Funtuwa sai gaisuwar Adam A Adam Gashuwa a jihar Yobe Najeriya sai gaisuwar Abdullahi Bature Bajoga da Baffa Haruna Bajoga sai Haladu Musa Bajoga da Sale Isa Bajoga da daukacin mambobin muryar talaka reshen karamar hukumar Funa Kaya jihar Gombe da fatan kuna nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga sojan Najeriya wato Ya'u Isyaku a Abuja sai kuma gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Abbas Babe Gombe tare da Affan Abuya a Gombe sai Aliyu Hassan S Numugu Sauda Anas Hoja Birnin Kebbi sai Barista Isyaku Basar Barau kenan tare da Bello BJ Gidan Madi sai gaisuwar dan Burna Muradin wato Muhammad Hassan sai gaisuwar Barista Dalami Ushishi da Fatima Lidar Daura sai Hajiya Gambo Maman Gusau tare da shugaban majalisa Ismail Bima Mai Gombawa sai makaman bangudu tare da wato Muhammad Shehu Mararabar Kunini sai gaisuwar Sa'ad Kagarko tare da chairman Zaidu Bala kofa sabuwa birnin Kebbi kan Kebbi kenan sai wato Aliyu Saidu Kebbi sai gaisuwar Muawiya Zurmi tare da Siraju Kasim Argungu sai Hafiz Balarabe Gusau tare da Najib Al-Zamfari da fatan kuna nan lafiya din mun gaisuwa zuwa ga Mansur Almu tare da Madassir Sani birnin Kebbi da Gidado Gumi sai kuma gaisuwar Muhammad Dandatijo tare da Shata ne awwal sai gaisuwar Ali wato Ali Muktar Umar na Kwalli sai gaisuwar mai sauraron mu Abubakar Kalajanga Jalingo da fatan kuna nan lafiya muna mika dambun gaisuwa zuwa ga Ibrahim S Bello tare da mai sauraron mu wato Lawal Dan Gambo Gagarawa sai gaisuwar malami Mahmud Gidado wato DC kenan na hukumar custom a kanan Dabo sai Mansur Muhammad Gagarawa tare da mai sauraron mu Sadiq Awushishi sai Sadisu Rabin Demi tare da Suleiman Dambamse Tijani Muhammad TJ da fatan kuna nan lafiya gaisuwa ta musamman zuwa ga Yarwabe wato Ibrahim Sawab na kamfanin Daily Trust a Maiduguri jihar Borno da fatan kana nan lafiya ka kuma muna mika wata gaisuwar ta musamman zuwa ga Hajiya Nana Bukar Mandara gida mai lamba 9 titin Gamen House a Maiduguri jihar Borno da fatan kuna nan lafiya bari in sa maka wannan waka sa ma sauraron mu wannan waka da madagayi Bukar Mandara
mu Mandara wakar Bukar Mandara
Bukar Mandara na ba da Bukar Mandara
Allah ya
sarki
marigayi Alhaji Maman Shata da wani waka ta marigayi Alhaji Bukar Mandara
duka ya gafarta musu
amin amin sun mamu ka sa ko su wakoki na musamman na Shata din tuna kaga wa wakar Bukar Mandara wakar Kamsalem wakar Sardauna Ahmadu Jikan Nana wakar Abubakar Tafawa Balewa wakar Badin Yola duk ka san wadannan waƙoƙi ne da ya jira su in banda wannan waka da ta Ahmadu Bello da nake magana waka ce da ya musu bayan look da aka yi juyin mulkin nan
na
farko a Najeriya 1966 ya kamata mu yi albishir ma sauraron mu cewa da cikin wannan wata na December zuwa cikin watan da za mu shiga na Janairu din nan akwai wata hira ta musamman da aka taɓa yi da Salihu Jankidi Alhaji Salihu Jankidi wanda za mu zo mu sa a cikin wannan filin
Salihu Jankidi
wato an yi wannan hira da aka yi da shi tun shekarar 1966 saboda ka san ya bar duniya shekarar
1973
yawa ya rasu za mu zo mu sa ko ta hira ta musamman da aka yi da shi wato in ka je sai ka ɗauka cewa yau aka yi wannan hira da shi yawa sannan kuma baya akwai kuma hira ita ma da aka yi da ɗan Anace wadda ita ma za mu zo mu sa a cikin wannan fili sannan kuma akwai hira da Mamman Shata wanda masu sauraron mu dai sun taɓa ji amma kuma za mu zo mu sake rana ta wannan hira ta musamman hirarraki ne guda biyu da aka yi da shi lokacin zuwansa America.
Ka san hirarrakin a wani lokaci akwai wadda in ka ji ɗin kana son ka ƙara ji bayan wani lokaci.
Kwarai da gaske haka ne to ina bin ka bashin labarai da yawa fa amma ɗazu kana maganan cewa akwai labarin da kake son faɗa.
Wanda aka bani shi ne. Wai mutanenka ne fa ta hada wannan karin wannan baba Fulatani bane ba mu bane
to
kuma ba su bane su ɗan wuraren barna-barna
suna jin kai
yawa ni ma ina jin kai da ka san baba Fulatani da barbari ai sai a hankali to wato abinda ya faru shi wannan wannan Alhaji Musa Makarfin shi ya turo min cewa ya muka yi waya da shi wancan mako yake cewa ya dan manta yanda abin yake amma ya fara gaya mu yace to in ya kuma samu ya ƙara update din shi ya ƙara
zuwa
a cikin kwakwalwa to zai zage gaya mu yace wanda ne wai yake bashi labarin akwai sakwatawa suka tashi irin su biyu suka tafi kasan irin kuturokan hanya irin kazan nan ban karara
eh haka
manya to yes haka da tukuban me kaji wala aka zabi dan kwala ba aka ci aka darje shikenan suka tafi suka kama gaban suka yi gida washe gari ko bayan kwana biyu ne kai ɗayan sai ka ji dadi sai ka sake dawowa zaka siya ga wannan fa gaskiya bata kai kaman ta
bata kai ta shekaran jiya ba
kuma bata kai ta girma bane kai kai wannan gaskiya ne sai yake cewa ai wallahi ai baka sani ai ungulu ce wancan sai kai ungulu ce ungulu da sai to me sauka ga tutu aka ce ya kware bayan gida tutu sai me sauka ga tutu aka ce ya kware ko ita ce subhanallahi sai kara gaba sai tafi samu dan uwan shi sai to kai dan uwakin kai ka san me ya faru yaji ai kazan nan da mun kan ciran nan ka san me kace yace yace to wallahi kaci me suke ce mata ungulu akwai sunan da suke kiran
helicopter
wani suna ne da Hausa suke kiran ta
to akwai na san da turanci ana ce mar helicopter
shi akwai sunan da suke kiran ta to amma dai ungulu ce kace ungulu yace shi ma yace me sauka wai ga tutu wai ko me sauka tutu shine sai wanda ya sauda labari shi wallahi ka zakki harawa ka ji abin da kace kwana biyu yana magana wai zakki harawa ya kuma ta riga ta bi jini
shine ne magana ta kare
ai ko ina zo zan faɗa ma Alhaji Ibrahim nace masa in kuma ka ji wanda abin yake da kyau ka sake gaya mana tunda mun dan figa wai mai sauka ga tutu
mai sauka ga tutu
kai ko ba kyau
akwai wani labari da naga mutane suna yada bayan abin da ya faru cikin yan makonnin nan na mata da ke zargi da kashe mijinta
kisan
Maryam bayan wannan labari akwai wani wanda ake wani labari kuma da ake yadawa wanda ban sani ba ko na gaskiya ne ko ba na gaskiya bane dai amma dai kamar dai labarin ba na gaskiya bane amma dai ana yadawa ne ana hannu ka mai sanda ne ko kuma a nuna cewa ga dai mata wadda take da basira ko tafi basira wato labarin wai shine wata mata ce wai sai ta samu ta dauki wayar mijinta sai ta ga suna hira da wata mata to shikenan da ta karanta abubuwan da suke magana akai to ita maimakon bacin rai sai dabara ta shigo mata maimakon ta
urinci
sai ta yi copying duk abubuwan da suke magana akai ta Facebook sai ta je ita ma sai ta bude shafi na Facebook da wani suna daban ta sa wani hoto daban yawa sai ta tura mijinta abin nan irin sakon gayyata ta abokantaka da sauransu haka shi kuma sai ya amince
shi kuma ga nan mamaji
yawa suka dan fara magana ana magana bayan kwana biyu shine sai ta tura masa sako tace kai ni fa ba mace bace ni namiji ne suna na abuwa ne ni dan kungiyar Boko Haram ne
tashin hankali
yawa naga kana magana da matata akan Facebook ina so in ja kunnan ka cewa za mu gama da kai
za mu ga ido
mun san inda kake da yake ka san matan shi ce ta san komai game da shi
dole
sai ta ce masa mun san kana zauna a unguwa kaza a gida kaza a sunan matarka kaza sunan kana da yaya uku sunan su da wani kana aiki a wuri kaza sunan babba abokinka wani kuna tafiya aiki da abokin da wannan abokin naka kullun karfe 9 kuke fita kuna bi ta wannan hanya ku tafi wajen aiki ga ta hanyar da kuke dawowa karfe 9 kuke da duk mun san komai game da kai
yo Allah
saboda haka da za mu gama da kai
ta bature biji abin
yawa saboda haka za mu gama da kai mutun ya zauna ya karanta abu yana zauna daki ai ba da ai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ko yana daki
yana zauna kawai sai a cikin falo sai inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un ya hango lahira
to tun daga nan yana zuwa ya goge Facebook a cikin wayan ya goge wayan ma gaba ɗayan ta ya dauka ya je sire su irin dan irin yaso irin yar waya wanda ko internet ba ta hawa
ladu ake ce mata kai kai shi kuma yi ne ake cewa
yawa raji wasu sukan ce mata fiya wata ko torch light en Nokia din ne ya je so irin ta kuma tun daga ranan sallah ba ta shige shi
Allahu akbar
lokaci na yi zai ce mata lokacin sallah ya koyi zai je ga wasu to tun daga ranan to kaga ita wannan ta yi dabara
bugu bai kashe kura idan kaga baka manci wannan da naji wani dan guntu shi fada ta so ta ita kawun ne kullun ya addabe ta da masifa ya irin mafadatan kawun nan ne gidan shi take kullun masifaffe ne shi ita ce ya zamanin da mata ke fada da waya to wallahi barka ga yanda za a yi zan hada fada da wayan nan kuma ba duwa na zan koma in yi kallo zan ga ara samu labarin na baka suspense eh na dakatar da kai
to shikenan Allah ya kai mu sai mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana
abu alaji
ma sauraro a madadin
Usman Kabir Ahmad
Ibrahim Alfahim ke cewa huta lafiya Baba Mustafa baban Borno
waliyanka domin darajin duka sahabbanka ba Mustafa Allah ya ji kan ba Mustafa baban Borno
Toma Madalla. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can anjima da hantsi. Za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki, a nan sashin Hausa na muryar Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.
Mustafa Allah ka ji gan baba ba Mustafa baban